Today, I'm going to give you the detail of the updates of police investigation into the indictment of Senate President, Federal Republic of Nigeria, Senator Bukola Saraki.
Kakakin iya da kwacin rundunar 'yan sandan Najeriya kenan, ACP Moshood Jimoh, ke magana a taron manema labarai karo na biyu kan ci gaban da suke samu na binciken da suke yi dangane da alakar shugaban majalisar dattawan Najeriya, Dr. Abubakar Bukola Saraki, da kuma 'yan fashin bankin nan da suka kashe mutane 33, ciki har da mata masu ciki da 'yan sanda tara. In za a iya tunawa, cikin taron manema labarai da ne da ku shekaran jiya waccan, da jagoran 'yan fashin wanda dan jagalar siyasar Dr. Bukola Saraki ne, ya faɗa cewar shugaban majalisar dattawan Najeriya na da ƙarin wasu manyan 'yan bindiga guda uku da suke aika-aika a sassa daban-daban na jihar Kwara, to su ma mun cafi biyu daga cikinsu.
In going further, new revelations from further investigation into the matter show that
sabbin bayanan da muka samu a halin yanzu a ci gaba da wannan bincike shine waɗannan jagororin 'yan fashi na da alaƙa ta kuddukut da shugaban majalisar dattawan Najeriya, Dr. Bukola Abubakar Sola Saraki, kamar yadda su da kansu suka bayyana. A ƙarin hujja a nan shine wani sabon hoto na ɗaya daga cikin waɗannan 'yan fashi da makami, za a ga wannan da ke jikinsa irin sutura ne da ake kira ashobi da 'yan uwa da abokan arziki suka sanya yayin bikin 'yar gidan Dr. Bukola Saraki ne. A saboda haka, shugaban majalisar dattawan Najeriya dole ya wanke kansa daga wannan zargi.
Is that the Senate President, Federal Republic of Nigeria, Senator Bukola Saraki is still under investigation by the Nigerian Police Force in connection with the offer bank robbery.
Yan sandan dai sun ce sun gayyaci shugaban majalisar dattawan Najeriya, amma Dr. Bukola Saraki ya ce yanzu yan sandan sun janye wancan gayyata da suka yi masa. Sun ce rubuta kulin jawabin sa a rubuce ya aike masu da shi, al'amarin da yan sandan suka ce ba gaskiya ba ne. To shin in har yanzu wannan gayyata na nan kuma Dr. Bukola Saraki bai bayyana gaban su ba, to ko yan sandan za su sa a kamo shi? Tambayar kenan da nayawa kakakin yan sandan Najeriya, ACP Jimoh Moshood. Wannan bincike ne kurum ka iya nunawa. Bayan dai waɗannan 'yan bangar siyasa sun tafka wannan fashi da makami da kuma kashe-kashe, kazalika sun zo sun bi tawagar Dr. Bukola Saraki zuwa garin Offa a jihar Kwara, inda aka yi jaje da ta'aziyya tare da su. Hassan Mainakaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.